Lamarin ya uku ne da misalin karfe 9 na daren jiya sa'ad da ƴan bindigar akan babura suka kai farmaki a wannan makarantar sakandare ta ƴan mata da ke garin Moriki a yankin karamar hukumar mulki ta Zurmi a jihar Zamfara inda suka sami yin awon gaba da wasu mutane kimanin 6 a makarantar. Rundunar ƴan sandan jihar ta Zamfara ta tabbatar da kai wannan harin duk da yake ta musanta rahotannin rasa rayuwa da kuma rahotannin da ke cewar maharan sun tafi da wasu ɗaliban makarantar. SP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar ƴan sandan jihar ta Zamfara.
Tabbas jiya ne kafin karfe 9 da rabi na dare. So akwai wasu mahara da suka yi kokarin shigowa ita wannan makarantar ta ainihin baya. So dai sun yi kokari sun shigo a cikin makarantar. So amma ainihin ƴan sandan da suke nan cikin garin Moriki kamar mobile da CCTV sun da aka girke a nan cikin garin Moriki sun kai ɗauki a wannan wuri. Inda ainihin kokarin su waɗannan maharan na ganin cewa sun je wurin kwanan ɗalibai ga cutura. So kaga aka taka musu binciki ne suka yi da cikin ba suka koma. So babu ɗan makarantar da aka ɗauka a dalilin wannan al'amari. So amma daga baya akwai waɗansu mata biyu waɗanda suke dafa abinci a ainihin ita makarantar da kuma yaransu guda uku. So su ba a gansu ba.
To sai dai wasu rahotanni sun bayyana cewa an sami tabbatattun bayanai na yiwuwar kai wannan harin tun da safiyar jiya kuma tuni da aka sanar da jami'an soji da ke yankin kafin zuwar ƴan bindigar a cewar shugaban karamar hukumar mulki ta Zurmi Dr. Ahmad Bawa Moriki.
Wajejen karfe 4 a mutane cikin daji suka fara ganin wannan ƴan ta'adda suna haduwa wanda yake an ka kira ni kamar dutsaskon an ka gaya min kuma nan take na kira shi jami'an sojoji da jami'an 'yan sanda da ke wannan yanki na Moriki na shaida masa ya yi mobilizin ɗin 'yan banga namu sannan shi shugaban sojojin a lokacin da na kira shi ce yana birnin magaji saboda akwai matsala can sai na samu shi ɗin shi wajejen ƙarfe 6 na mai bayanin cewa to ga irin abin da ka faru a Moriki da sauransu ya kira sojojin shinkahi cewa su taho da Allah su kawo agaji. Sojojin shinkahi suka zo ba su tsaya ba bayan sun ɗan zo minti guda kuma su suka kuna suka koma suka taya su. Zuwa ƙarfe 8 da rabi zuwa 9 wannan barayi suka fara halje-halje.
To yanzu ya wani yanayi ake ciki a wannan wurin?
To da safe mun tara ɗaliban nan da ita shugaban makarantar mun ɗauki roll call aji da sauransu nan ne muka tabbatar da cewa babu wanda aka ɗauka. Saboda bayanin da wani a BBC ya cewa an ɗauki ɗalibai mutane sun yi tururuwa sun taho wanda ke mun ba mutane dama sun shiga wanda duk ya zo ya ba da suna ne da sunan yadda a gare shi ya je ya gane ta wanda ke da bukatar ya tafi da ɗaya kuma an ba shi dama ne sai da ita.
Yankin na Zurmi dai yana daga cikin yankunan da suka daɗe suna fama da matsananciyar matsalar hare-hare ta ƴan bindiga da satar jama'a a jihar ta Zamfara. Dukuwa da dakarun sojin saman da ke cewa suna lugudan wuta da kuma fatattakar maharan a wannan yankin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.